ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناچي غبر كرات لتاف التاج الجامع للأصول مناچي كتاب الإسلام والإيمان muna babi na uku a cikin shi wanda yake magana akan fadailud din za mu tashi daga hadisin Mu'adh ibn Jabal mun tsaya akan hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya koma ga Allah baya hada Allah da wani cikin bauta zai shiga aljanna Abu Dharr yace wa in zina wa in saraqa ko yayi zina yayi sata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ko yayi zina yayi sata aka maimaita haka anna hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haka yake ala ragmi anfi abi dharrin wannan hadisin na Mu'adh ibn Jabal hadisi ne da yana cikin Bukhari da Muslim yana cewa wa an Mu'adh ibn Jabal an annabi sallallahu alaihi wa sallama qal ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ala an-nar qala ya rasul Allah أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال لا إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما واتوانا حديثا أروي تشيش دقاء سيدنا معاذ بن جبل يتشي من ذا الله إرادة أمين شان الله استبتا أغريش يتشي باب ونمتم واند ذيكا سنشي يا شيدا با أبن بوتا وارغس كيا سي الله كما يا بارغس كيا تشي وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الله ني دقاء تشكين زوچي ينسى wato yayi imani daga zuci face sai Allah subhanahu wataala ya haramta jikin shi a wuta wato wuta ba za ta ci jikin sa ba Mu'adh ibn Jabal yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshiru shin wannan albishir da kai mun bazan fada ma mutane ba su murna su ji dadi su albishirtu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada kai masu albishir sai su tawakkuli su dogara da wannan girman albishir da neman su su ki aiki su ki yawaita ibada amma sayyidina Mu'adh da yazo rasuwa sai ya ji tsoron ya zama ya boye wani karatu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bada labarin abin lokacin da yazo rasuwa ta asuman watan tsoron yayi laifi ta hanyar boye ilimi wannan hadisin yana kunshe da mas'alola da dama mas'ala na farko shine imani mahallin sa zuciya ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min adin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullahi khalisan min qalbihi ko sidqan min qalbihi wato ya zama daga cikin zuciyansa yayin wannan itikadin inda mutum a baki zai faɗi la ilaha illa Allah amma zuciyansa ya kudurci abin da yake shirka ne ko abin da yake rashin musulunci ne sabanin musulunci ne to wannan mutumin zai zama musulmi wajen mutane mushriki wajen Allah a wajen mutane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana Allah yana mana umurni ne kawai mu yi hukunci da zahiri Allah kuma shi yake tawallin abubuwan da aka boye sannan kuma dai watan imani haka kuma ba za ka iya saurin kore ma mutum imani ba daga abin da ka gani ya bayyana daga wurin shi na zahiri domin mai yuyuwa a cikin zuciyansa yana da itikadi yana da cikakken imani sai dai kai hukunci akan zahirin abin da ya bayyana maka abu na biyu watan albishir manyan albishurura idan aka amince cewa mutumin da aka yi ma wannan albishir din ba zai sa shi ya shantake ba domin la idan yattakilu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yana nufin za su shantake ne idan albishir ba zai sa ya shantake ba fada masa girman ladan ayyuka fada masa girman abin da Allah ya tani dan ma wanda yayi bi Allah da kuma girman rahamar ubangiji domin mutane kala biyu ne wasu ana gaya musu kara fada musu girman jinkan Allah subhanahu wataala da rahamansa da yafewansa suna kara jin kunyan Allah subhanahu wataala da tsoransa da guje masa haba masa wasu kuma suna jin yawan girman rahamar Allah subhanahu wataala da jinkansa sai ya rika ba su damun kutsa ma laifi kamar yadda na fadi a baya idan mutum saboda ganin cewa inna Allah tawwabun rahimun ko ghafurun rahimun yaje yana ta shaftaka barna yana tafkata asa
cewa bari ya tafkata asa ya nemi Allah ya gafarta masa saboda Allah mai gafara ne to wannan jin cewa ai shi kawai bari ya tafka abin da yaga dama Allah zai yafe to wannan jin komin kankantan sako wannan jin raini ne saboda shine amince ma makrullahi subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala yace babu ma amince ma makircin Allah kuma sai tababbu Allah ya kare mu dan haka ya kamata kullum ake kara ma mutum albishir ne ya kara son Allah subhanahu wataala kuma son shi da Allah subhanahu wataala ya bayyana ta hanyar kara nisantan laifuffuka da kara nisantan abinda Allah subhanahu wataala baya so wanda ya maka wannan karamcin wanda ya maka wannan baiwan wanda ya wannan kyautatawan to ya cancanci ka bauta ta masa ka bauta masa ya cancanci ka nisanta saba masa abu na gaba shine zai yuyu addini ya umurni da kada a fada ma mutane wani sashin ilimi idan fada musu wannan sashin ilimin zai iya zama fitina gare su watan ba dole bane ga malami ballantana ga manzo ya fada ma kowa da kowa dukkan sassan ilimi ba mamaki ya koye ma mutane wani sashin ilimi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadi a wani hadisi ko dake an yi magana cikin hadisin amma wasu inganta shi kafabil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma yasma watan wasu sun ce mauqufi ne maganar sayyidina ali ne wasu sun rafa'a shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishi mutun ƙarya mutun ya isa babban makaryaci ya zama duk abin da yaji yake fada wani hadisi kuma yana cewa khatibun nas ala qadri uqulihim aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu ku yi magana da mutane gurgudan hankulansu kuna so ne a ƙaryata Allah da manzon Allah mun kuka yi magana da mutane a abin da ya wuce hankalinsu ya wuce iliminsu ya wuce riskansu zai yi su ƙaryata ƙaryatawan ya zama kuma ƙaryatawa ne ga abin da yake ya inganta daga wajen Allah ko ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ba dole bane bal malamai ma abin da suke cewa in kaga mutun yana fadin duk abin da ya sani to alaman jahili ne shi malami bambancin malami da jahili wajen karantarwa shi malami yana mura'atin khatirin dalib wato yana mura'atin uqul din daliban san yana kula da watan wani irin matsayi ne wannan daliban suke dan haka ta yaya zan magana da su yanda za su fahimta shi ko wanda malami dan karami dan tatata wanda ba cikakken malami ba shi kokarinsa ya zai yi yazo da bakin abubuwan da zai burge a ce yafi kowa karatu Allah ya kare mu to saboda haka wannan shine bambancin watan wannan nau'i na malamai guda biyu da haka dai ba sharadi bane dole ne a fada ma mutane kowani abu akan ki fada ma mutane wani abu idan ana tsoron fadin zai zama fitina gare su mun fadi a baya ba su daya ba su biyu ba hadisin sayyidina Abu Huraira wanda yake cikin Bukhari wanda yace ya nakalci ilimi kala biyu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyar da al'umma daya amma ya rike daya wanda da zai fadi da za a ya fara wuyansa kaga ashe ba dole ne mutum ya fadi dukkan ilimin sa ba mun sha fadin kissan Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yarda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi munafukai da sunayensu da sifofinsu amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mashi umurni ya gaya makowa ba sayyidina Umar ma da ya damu yana son sai ya ji wata rana da ya gaya mashi daya yace to kar ka kara tambaya na wallahi ko ka tambaya ba zan fadi ba wannan dai na fada amma ka kara tambaya ba zan kara fada ba wata ya tambaye shi yace shi ni ina ciki yace a kai baka ciki amma kar kara tambaya na kan kowa to saboda haka dai ala kulli halin abinda wannan yake nuna mana akwai nau'o'in ilimin da ba dole a fada mutane ba amma duk ilimin da ya shafi fardu ainin din musulmi wata farillan ainihin sa abinda zai gyara addinin sa ya kore ya nisantar da shi daga wuta to wannan wajibi ne a karantar da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haƙin faɗa ma al'umma komai daga cikin wannan ba duk abin da kaji an ce kar a faɗi to abu ne da ya shafi falala abu ne da ya shafi falala misali kaman wannan hadisin wanda duk ya faɗi la ilaha illallah yana mai gaskatawa daga zuciyarsa zai shiga aljanna ko ko Allah zai haramta jikinsa ga wuta kaga wannan abu ne da ya shafi falala amma cewa mutum dole ne ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi daga zuciyar shi kafin ya zama musulmi wannan abu ne da ya shafi aqida dan haka dole ne a koyar da musulmi wannan amma girman ni'iman da mutum zai samu tare da wannan wannan kowa ba dole ne a gaya ma kowa ba Allah subhanahu wataala ya kara ganar da mu. Sayyidina Mu'az ibn Jabal, Allah ya kara masa yarda, da yazo rasuwa, wa akhbara biya Mu'az inda mautihi ta'assuman, da yazo rasuwa sai ya ji tsoro, sai ya bada labarin wannan hadisin da ya ji daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da yake rijalul isnad din ne suka ce ya fada ne ta'assuman, Allahu a'lam, kila dai ya fada ne saboda jin dadin cewa shi din ɗaya ne daga cikin wanda ya shahadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi, sura kai yana makansa al-bishr, Allahu a'lam. Wa anhu kuma an ruwaita daga sayyidina Mu'az ibn Jabal, kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala himarin yuqalu lahu Ufair, fa qala ya Mu'az hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala fa inna haqqallahi ala al-ibadi an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah على الله عز وجل الا يعذب من لا يشرك به شيئا, قلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس, قال لا تبشرهم فيتكلوا, رواه الشيخان. وانا حديثن هل ينزو اقوى تشيش لك سيدنا معاذ بن جبل يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على همال يقال له أفير ناكسا انشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا قويان يا ساني أبايانسا أولي جاكي ناس صلى الله عليه وسلم وان داكي كرا أفير. Fakala ya Mu'az, sai ya ce ya Mu'az a wannan riwaya, a wata riwaya ya maimaita har sau uku, ya ce ya Mu'azu ibn Jabal, ya ce labbaika ya Rasulullahi wa sadai, ya ce ya Mu'azu ibn Jabal, ya ce labbaika ya Rasulullahi wa sadai, a nan uku bayan an danyi tafiya ya ƙara maimaitawa, ya ce ya Mu'azu ibn Jabal, ya ce labbaika ya Rasulullahi wa sadai, ya ce atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah, shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma menene haƙƙin bayi ga Allah subhanahu wata'ala? Sayyidina Mu'az ibn Jabal yace Allahu wa rasuluhu alam, yace Allah da manzansa su ne mafi sani. Mu'az ibn Jabal, Allah ya ƙara masa yarda, yace haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin Allah akan bayinsa shine su baita, su bauta masa, su kadaita shi da bauta, kada su hada shi da wani bawansa cikin bauta. Wa haqqul ibadi ala Allah, haƙƙin bayi kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, kada ya azabtar da wanda baya shirka da shi. Sayyidina Mu'az yace ya Rasulullah afala ubashiru an-nas, shin ba zan yi wa mutane albishir da wannan albushara da kai mun ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan yattakilu, idan kai masa albishir sai su shantaki. Wannan hadisin shi ma yana kunshe da darussa da yawa. Na farko, kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ala himarin yuqalu lahu Ufair, watan ya halatta kenan a goye wani akan abin hawa, watan kan jaki ko doki, matukan zai iya daukan fiye da mutum daya, babu komai a yi goyo a bayansa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka tuna lokacin shiga Makka ma ya goyo Fadlu ibn Abbas a bayansa, dan uwan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, afwan, a wajen aikin haji ne, wajen Hajjatul Wada ko? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan goya mutane a bayan abin hawansa, wanda kuma yana nuni da rahama da jin kai ga waɗannan mutanen da tausaya musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin sai da ya kira Mu'az ibn Jabal, Allah ya ƙara masa yarda su uku, dan ya nuna masa muhimmancin karatun da zai koya masa. Darasi na gaba shine ladabin sahabbai. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya galiban, ko da sahabbai sun sani ba da yawa suke saurin ba da amsa ba, ko da sun sani sukan yi ladabi, sai su ce Allah da manzansa su ne mafi sani, ba za su yi saurin su ce mun sani ko su ba da amsa ba. Matukan galiban inda ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, in kuka lura kamar ranan Idi, ranan afwan, ranan Arafa na Hajjatul Wada, ba ya tambayi sahabbai ayyu yawmin hadha ba, shin wannan da abin da ya fi sauki na amsawa kamar wannan? Amma sai sahabbai suka yi shiru, shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru, har suka zaci zai kira ranan da wani suna da ba shine sunanta ba saboda ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fara tace ranar arfa ne yau ko ranar juma'a ce a'a ya tambaye su wani gari ne wannan ɗan garin ne amma ba su fadi ba sai suka yi shiru saboda ladabi kaga shi ya tambaya haka kuma ba su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan tambayoyi wane kaza wane kaza wane watan sai a cikin abinda sai za su ke cewa har suna san ma a ce cikin su wani bako yazo saboda in bako yazo zai tayawaita tambaya sayyidina Abdullah ibn Abbas ya inganta da gare shi yana cewa bai ga mutanen kirki mutane masu ladabi irin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bas tambaye shi ba gaba daya a rayuwar sai kan abu 14 kuma duka suna nan a cikin Qur'ani Allahu alam ala kulli halin dai watan suna da tsananta ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda in suna zauna a gaban sa har zaka ce ma akwai kila tsuntsu ne akan dayan su ka anna ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne akan dayan su saboda tsananin ladabi da nutsuwa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi umurni kuma rige rige suke yi su nafaza umurnin sa in yayi alola gogayya ake yi har kusan yaki akan ragowar ruwan alulansa sallallahu alaihi wa sallama wanda bai sami ruwan ba kuma sai ya shirka shafan jikin wanda shi ya sami ruwan ni ban sami ruwan ba to kai ka samu ka sa a jikinka shi sai ya shafa jikinsa saboda tsananin neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan dai duka hadisi ne a Bukhari da Muslim da mafi ingancin littafin musulunci yana cikin darussan da zamu ƙara dauka daga cikin wannan hadisin yace Allah wa rasuluhu alam darasi na gaba shine kowani laifi bai kai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala komin girman laifi kamar yadda Allah ya gaya mana cikin Qur'ani inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta ma wanda ya hada shi da wani a cikin bauta amma yana gafarta ma yana yafe amma wannan Allah baya gafartawa satin da ya gabata nayi wata magana wanda kila ban fadi daidai ba kila kuma wanda suka tambaye ni basu ji daidai ba Allahu alam watan nace ba abin da ya gagare Allah ya fewa har shirka nan mas'ala ce ta isar Allah ake magana amma a labari Allah ya bamu labarin ba zai yafe shirka ba amma baka cewa ba zai iya yafewa ba wannan kuma aqidan mu'tazila ne ba aqidan ahlus sunna bane aqidan ahlus sunna ba abinda Allah ba zai iya yi ba su mu'tazila zai ce a'a ba zai yafe ma mushriki ba saboda adalcin sa to mun ji adalcin sa ba zai yafe ba to amma in ya so ya yafe kuma la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ba wanda kuma zai tambaye shi dan me watan karatun nan satin da ya wuce ina magana ne akan isar Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yayi ma isar Allah subhanahu wa ta'ala iyaka ba abin da za a ce Allah ba zai iya yin wannan abin ba ina fatan mun fahimta a ce ai Allah ba zai iya yi kaza ba to idan ka ce ne akan cewan alƙawarin da Allah yayi Allah kuma baya saba alƙawarin shi haka ne Allah ya baka ladan haka amma idan ka ce ne akan Allah ba zai iya yi ba to wannan aqidan mu'tazila ne su ne suke ma Allah iya ko ka ce Allah ba zai iya kaza ba zai iya kaza ko dole yayi kaza idan mutun ya mutu yana mai imani dole Allah ya sa shi aljanna ai kaga alƙawari ne Allah yayi zai sa wanda ya mutu yana mai imani aljanna amma su ahlus sunna ba su ce ma Allah dole in Allah ya so da rahmar sa sai ya sa shi aljanna to su mu'tazila suna da wata ka'ida da suke ce mata mabda'ul adli wata ka'ida ce mai girma da sun yi rubuce rubuce ɗaruruwa a cikin ta cewa tunda Allah mai adalci ne dan haka dole ya sa wanda ya bauta masa da kyau aljanna dole ya sa wanda ya saba masa a wuta to kaga wannan da wani super abu kenan da yake ma Allah hukunci wal iyazu billahi babu shi kuma to shine abin da nake nufi ba ina nufin Allah zai gafarta ma mushrikai ba wallahi ala ina nufin babu abin da Allah ba zai iya yi ba ba amma Allah iyaka a cikin ikon sa ko a cikin isan sa wallahu alam har kuma ba wanda zai ce dole ne Allah ya sa mai biyayya gare shi aljanna ba za ka ce haka ba duka da kai da biyayyen da komai da aljannan duka bayin sa ne shi kuma yana aikata abin da yaso da bayin sa Allah ubangiji ya lullube mu da rahmar sa yace haƙin Allah akan bayi shine su bauta masa kada su hada shi da kowa cikin bauta hada Allah subhanahu wataala da wani cikin bauta shine shirka. Shirka kala biyu ne galiban malamai suna kasata zuwa ga ashirkul akbar da ashirkul asghar, watan shirka babba da shirka karama. Shirka babba shine mutun ya dauka cewa akwai wani wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba, koko a'a ya dauka akwai wani mai azurtawa banda Allah, Allah na azurtawa wani ma na azurtawa, koko a'a wani ne ke azurtawa ba Allah ba, ko wani ne ke badawa ko ke hanawa ba Allah ba. Anan akwai bambanci daqiq jiddan, daqiq jiddan. Idan mutun ya itiqadin wani ne ke bayarwa in Allah ya bashi ya bayar, zan bare misali kan mutane biyu su je gidan mutum mai arziki mai kudi sai ya basu naira 1,000 misali, in suka fito suka gamu da wani akan hanya sai ya ce ah waye ba ku 1,000, sai dai ya ce Allah, sai dai ya ce wancan Alhaji mai kudi, dukan su sun fadi gaskiya. Shi wanda ya ce Allah yana nufin Alhaji bai isa ya bayar ba, in ba dan Allah ya nufe shi da bayarwa ba, dan haka Allah ne ya bayar. Wani nau'in arzikin Allah subhanahu wataala yana bayarwa ta hanyar bayinsa, wani nau'in shi ne ake cewa asbab. Allah yakan sa asbab, yakan sa sababi cikin wasu nau'in azurtawansa, wasu nau'in azurtawan kuma yana azurtawa kai tsaye kamar imani, lafiya, duk da kila ka ce lafiya ma yana da asbab ko, to mu ce misali imani ko addu'a, to shi dai kusan komai yana da sababi, to amma idan sababin ya buya ga dan adam to sai ya jingina ga Allah. Ina yawan fadin in ka ji mutane sun ce an yi, to ba su gano hanyar da aka yi bane, sai ka ji an yi ruwa ko, dan mene? Domin ba su ga wanda ya yi ruwa ba, ba su kai tsaye, duk da Allah subhanahu wataala ya sa wannan aikin yin ruwan a hannun wasu mala'iku, to amma tunda ba a gansu ba sai a maida abin an ko albina'u lil majhul, amma in Allah ya nuna mana wanda yayi sai mu jingina ma wanda yayi. To idan mutun ya itikadin wannan wa ko wane ne shi, ko da mala'ika ne, yana yi da wani iko koma bayan sabanin ikon Allah da wata isa sabanin isan Allah subhanahu wataala, to yayi shirka. Ko da mala'ika ne aka itikadi, ko manzo ne aka itikadi, zai iya yin wani abu da wani iko banda na Allah subhanahu wataala, to wannan ya zama shirka. Amma idan kai itikadin wani zai bani ta hanyar Allah, ta hanyar bayarwan Allah, to wannan ba za a kira shi shirka ba, ba za a kira shi shirka ba, wannan cikakken imani ne, kuma gwargwadon karfin imanin mutane, gwargwadon girman abin da suke nema. Misali mantuwa da bada kwakwalwa, rike kwakwalwa, wa yake bayarwa? Allah ne ko? Amma sai ga Abu Uraira ya zo yana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kukan mantuwa, yana son ya daina mantuwa, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce ai to daga hannu in maka addu'a wa ka daina mantuwa, a'a ce wai to baje wannan kyallan burdan nan nawa, wanda ga baje burdanka rigan shi gadonsa har in gama magana na sai ka nade, ba za ka kara mantuwa ba, ko ka baje riganka mu yi magana har in na gama magana ka shimfida shi a tsakiyar mu haka in yi ta magana, in har na gama majlisi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana yayi jawabi, in ya gama magana da zai yi ka nada wannan gurin naka, ba za ka kara manta abin da ka ji a waje na ba, haka haka yi ko. Wasu kuma za su zo su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kukan raunin imani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masu zamanan shi, wani su zo su yi kukan rashin lafiya ko, wani su zo su nemi aljanna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na baku ko, yace na baku. Wata rana ya fito ya bada labarin wasu nau'o'in mutane cikin al'umma na za su shiga aljanna, suna da kaza suna da kaza, sayyidina Ukasha ibn Muhsin yace ya rasulullahi sani ciki, yace kana ciki, kana ciki, yana duniya bai rasu ba, yace kana ciki, ko da wani irin aiki zai yi bayan nan dan aljanna ne an gama, ko kamar yadda ya gaya sayyidina Usman ma darra Usman ma amila ba'da al-yawmi ko hadisin sayyidina Abu Sa'id al-Khudri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya shiga wani lambu ya zauna a cikin rijiya a saman rijiya ya sanya kafafunsa ta cikin rijiya shi kuma sayyidina Abu Sa'id yace yau ni zan yi gadi yaje ya tsaya a bakin lambu din can sai ga sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yadda yazo sayyidina Abu Sa'id yace tsaya nan inje in ga manzo Allah ya tsaya yaje ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina Abu Bakar nan yazo yace ce ya shigo kuma ka ce na ce dan aljanna ne shi murhu yadkhulu wa bashiru bil janna ya shigo shi mai zai zauna inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya sa kafafunsa ta cikin rijiya can sai ga sayyidina Umar shi ma ya kara kaita shi yace bari inje in nemo izini tukuna yaje ya nemo izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma ce ya shigo kuma ka ce na ce dan aljanna ne shi akai haka can sayyidina Usman yazo yace shi ma ce ya shigo kace mashi na ce shi dan aljanna ne amma wani abu zai faru da shi ala bal wan tusibuhu zai gamu da wani ibtila'i a rayuwa yayi hakuri shine sharadin in yayi hakuri akan wannan ibtila'in dan aljanna ne wata rana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fadi kawai ya shiga jera sahabbai wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne Abu Bakr fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna aga wata rana yace a na ma shiga aljanna na ga wani dakhaltul jannata fa samitu khashfal ghumaysa na shiga na jiki cikin aljanna ko wata rana al-bishr zai yace wasu daga al'umma na baya na za su kaza 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 dan aljanna ne wani ummu a daya daga cikin su ce ya rasulullahi sani ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kina ciki ناس من امتي يقضون البحر قد اوجبوا وترى انكم ابن ذا برشني اجي دو وندا كمان كتنشي كتنشي دو وندا يفار شغوا تا قوفن نان دان الجنه ني كو اكاو ابن تا اجي دو وندا يزو مكا تي ابن نان دشي دان الجنه ني كو تيكا wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi amma ai yana yi ne da kyautan Allah aljanna kayan Allah ne Allah ne ke sa wanda ya so aljanna ya sa wanda ya saba masa a wuta amma in ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya albishir ga ita ga bayin Allah subhanahu wataala ko kaga mutun yana ta yaki yana ta ji abi a zahiri ana ganin yana jihadi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce din ya gama kuma dan wuta ne din ya gama dan wuta ne kuma ya tabbata dan wutan ne shi wutan dole sai ya tafi ba yi da mafita to haka dai koko a'a ga yanan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabur rahima ko da a ce lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka ai zaka tunanin tunda shi wai za sa alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an me yasa aka ce ja'uka su zo wajen manzo Allah inda yasin da fa inni qaribun wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to kawai roki Allah Allah ya fa masa mana me yasa aka ce zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in mutumin yayi istighfari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne masa gafara wajen Allah sai Allah ya gafarta dan haka abinda nake so in ci a takeice wasu daga cikin baiwar Allah subhanahu wataala in ya wakilta wani bawan sa cikin bada su in aka neme su wajen bawa daga cikin ni'iman Allah kaza ka bamu koko muna neman kai mana daga cikin baiwan da Allah ya yi maka to wannan duka ba shirka bane amma abinda ake nufi da shirka kace shi yana da wani baiwa istiklalan wanda yake badawa Allah ma na da nashi istiklalan ka hada wani da Allah ina fatan mun gane koko kace a shi ma shi yake kaza domin misali zaka samu a masu shirka kaman Yunan mutanen Greece zamanin can ba suna da ubangijin alkhairi da ubangijin sharri ba ubangijin wuta ubangijin aljanna wannan wuta ne nashi wannan aljanna ne haka suka rarraba su da yake mushrikai ne to kaga a irin wannan shine shirka ka rika tunanin to Allah yana da nashi abin da yake yi shi kuma wani gashi bawan Allah ne amma yana da wani abu da yake yi ba da yin Allah ba ba da yaddan Allah ba in ka lura ko shedan shike batarwa amma har batar wanda shedan zai sai da yana mai taimakon Allah ciki ko qala fa bi izzatika la uguyannahum ajma'in abin da yace kenan ina neman taimakon buwayanka dan batar da su gaba daya sai ne mu taimakon buwaya da ne mu taimakon rahama ko tausayi ko jin kai ko sai ne mu taimakon buwaya izza kuma buwaya tana nufin wadatuwan Allah daga bayinsa sai ce to da wannan wadatuwan naka daga bayin naka sai na batar da su gaba daya illa ibadaka minhumul mukhlasina saboda babu wani wanda zai iya wani abu in ba da yin Allah subhanahu wataala ba idan bawa ya itikadin wani zai iya wani abu ba da yin Allah ba to wannan shirka ne ina fata mun fahimta ko wani na da ikon yin masa wani abu ba da ikon Allah ba wannan shirka ne amma in ya tunanin wani zai masa wani abu saboda Allah ya ba wannan baiwan yayi ko ya taimaki wannan akan yi ko ya wakilta wannan akan yi to wannan ba sunan sa shirka ba Allah ya ganar da mu to wannan shirkul akbar kenan wanda yake shine mafi girman sabo malamai ma suna cewa ba shi ya wuce sabo ana da kiran shi sabo ne amma shi ba sabo bane shi kafirci ne shi ko kafirci ya wuce sabo shi a kafirci watan ai dukkan shi sabo ne saboda haka watan sabo yana karshen kafin kafirci ne ma'asiya to Allah ba irin masiyan da ba yafewa amma in mafiya ta kai zuwa ga shirka Allah ba zai yafe mu bawa ba to akwai ashirkul asgar shi kuma wannan karami ne shine irin sirriya da dangogin su mutun zai yi aiki yayi dan mutane su ce ya iya kaga wannan ya hada Allah da mutane cikin san wannan aikin nasa amma ba yana nufin ya bauta ma mutane ne da wannan aikin ba saboda haka shirka ce amma karama ba ta fitar da mutun daga musulunci amma tana cikin kaba'ir duk da an kira ta asgharu watan asgharu shirki ina ba ta an fahimta akbarul kaba'ir ko misali mafi kankantan shirka ai zai zama shine yake kan hafa yake kan siradin tsakanin shirka da kafirci saboda sai zama shine mafi girman laifi tsakanin shirka da sabo saboda sai zama shine mafi girman sabo shi kuma dan haka riya shine mafi girman sabo saboda shine mafi kankantan shirka Allah ya kare mu daga riya yace to ko ka san menene haƙƙin bayi su kuma ga Allah anan ba za a ce haƙƙin su akan ba sai da a ce haƙƙin su a wajen shi kuma malamai in za su fassara wannan ba su cewa haƙƙi na dole sai su ce ko ka san menene su kuma bayi suka cancanta idan suka yi ma Allah wannan don babu wani mai cewa yana da haƙƙi akan Allah subhanahu wataala to abin da suka cancanta in suka yi ma Allah subhanahu wataala wannan shine kada ya azabtar da wanda ya mutu baya hada shi da wani cikin bauta Sayyidina Mu'adh ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba ka yi min izini in ma mutane albishir ba yace a'a kada ka albishir duk dai hadisi ɗaya ne illa wannan ya ƙara wasu bayanai akan abin da wancan hadisin yazo da shi an abi urairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su'ila ayyul amali afdal qala imanun billahi wa rasulihi qila thumma madha qala aljihadu fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrur rawahu shaykhani wan nasa'i wannan an ruwaita daga abu huraira hadisin bukhari da muslim aka ce an tabisu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal an tambaye manzo allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne mafi girma sai yace imanun billahi wa rasulihi sai yace imani da allah da manzon Allah sai aka ce to sai me ya rasulullah sai ya ce sai jihadi dan Allah sai aka ce sai mene ya rasulullah sai ya ce sai hajji wacce ta kubuta daga saban Allah shine fala rafatha wala fusuqa wala jidala dinna fil hajji watan babu rafatha ba zuwa mai iyali balle fasikanci babu fasikanci babu jayayya wata rana an ce ɗaya ɗaya wani cikin shekunanmu ya je aikin haji sai aka zo za a yi masa aski da aka yi aski afwan ya je sayan littafi ne da ya je sayan littafai an tara littafai an biya kuɗi to mai shagon littafai yana ta hidima da sauran baki masu ciniki sai wai goye ce a bashi kuɗi aka ce an baka dazu dazu ne yace ba a bashi ba sai ƙara sa hannu a tiljo zai turo ni kuɗin almajiran shehin suka ce aka wa kallah mun fa bashi kuɗi yanzu nan aka bashi ya kirga yace a'a taitin da yace ba bashi ba sai a bashi da suka fito suna mamaki yace a baka ji Allah yace la rafata wala fusuka wala jidala ba in muka ce mun bashi yace ba mu bashi ba ai mun yi jidal saboda haka shi yasa in yace ban bashi ba kai sai mu dauka mu bashi saboda tsananin muratin watan wannan fadin na Allah to idan mutun yayi haji irin wannan wanda ya cika dukkan rukunnanta ya cika dukkan sharuɗanta ya cika dukkan ibadunta to ta zama watan ibadan ta tafi kowanne ko da yake anan ibada ce mafificiya a wannan siyakin da ake magana ba yana nufin tafi kowace ibada ba kun muka kula ai ga hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani aiki ma min ayyamin ahabbu fihinna al'amalu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam at-tis qalu wala al-jihadu fi sabilillahi qala wala al-jihadu fi sabilillah yace ayyuka a cikin wannan kwanakin da muke ciki ba kwanakin da Allah yake son aiki kaman su suka ce ko jihadi ne yace ko jihadi ne ko ga wancan hadisin yana ala adullukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha li darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal fiddati wa khairin lakum min an tulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dhikrullah ko saboda ashe so da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin wasu ibadu yace sun fi kowani ibada wata rana an tambaye shi ayyul islami afdal yace an tuqima ta'ama wa takra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif wani aiki ne mafi girma a musulunci yace ka ciyar da mabukata abinci kuma ka gaida wanda ka sani da wanda baka sani ba saboda dai suna nan irin waɗannan hadisan da dama wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada amsa ne gurgurdan yanayin da aka yi tambaya gurgurdan mutumin da ya yi tambaya gurgurdan wajen da aka yi tambaya to wannan ibadan a wannan kaman ana cikin lokacin fatara da yunwa kaga sadaka da ciyar da abinci shine abin da yafi komai lada to kowane yanayi dai kowane lokaci idan ana cikin lokacin jihadi an kawo mu musulmai hari suna neman kare kansu to wannan lokacin tashi ai jihadi shi yafi komai lada idan aka zama an sami wani yanayi da wata al'umma wacce ba ta musulmai ba sun fi su sanin wasu nau'o'in ilimi wanda kuma al'umma na buƙatuwa zuwa ga wannan nau'o'in ilimin to a tashi a nemi wannan nau'o'in ilimi shi yafi komai lada watan dai kowane abu ya danganta da me al'umma suka fi buƙata shi yasa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani wuri kuma Allah ma ya faɗa ma kana almu'minu walyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-dini walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum ya'zarun wani wuri za a ce a sami wasu su zauna su nemi ilimi shine abin da yafi a lokacin da wasu suka fita za su tafi wajen jihadi Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها أروي تاري أنزل سيدنا أبو هريرة الله يكرمه مسير دا يأتي idan ɗayan ku ya kyautata musuluncin shi wato ya musulunta ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya kyautata shikashikan musulunci ya nisanci abin da Allah ya hana to duk aikin alkhairin da ya aikata to za a rubuta mashi ita za a linka mashi za a rubanya mashi ita so goma har zuwa fiye da ko har zuwa 700 wato za a yi ta rubanyawa har 700 wani lokaci ma zai iya fin 700 ko can da Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mana ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba to kaga wannan wallahi yudaifu liman yasha wallahi wasi'un alim kaga mi'atu habba fi kulli sunbulatin mi'atu habba kaga anan 700 kenan to kuma sai yace wallahi yudaifu Allah kuma yana lillin kama wanda yaso fiye da haka din so da haka Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne ya linka ma bayinsa zuwa adadin da yaso ayyukan su gurgurdan imanin su amma wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha amma duk mummunan aikin da ya aikata zunubi daya za a rubuta mashi wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai can mutumin da ya bari dai dan sa suka rinjayi goma goman sa fatan aiki da ake rubuta dai dai surinjayi aikin da ake rubuta goma goma sannan kuma aikin da ake rubuta dai dai din nan an kawo dalilan share su ba iyaka a cikin ranar mutum idan mutum yayi laifi ba a rubuta mishi laifin nan take da yayi aikin alheri nan take za a linka ta goma a rubuta ko ma fiye da goma ko amma in yayi saban Allah sai mala'ikan rubuta zunubi yace ka bar ni rubuta sai mala'ikan lada yace a'a ka bar shi kila ya tuba Allah ya yafe mishi haka za a yi ta jinkirtawa da an yi sa'a lokacin sallah ya shigo ya tashi ya je yayi alola to shikenan duk laifin da yayi da wannan gabobin sai a share su shine ara'aytum law kana ala babi ahadikum narun ghamrun yaktayimu fihi kull yawmin khams marrat ayubki zalika min daranihi shay'an qalu la kala kadhalika as-salatu zuwa karshe ko al-wudu idan ba haka ba kuma za a yi ta jinkirtawa yana ka jira kila ya tuba Allah ya yafe masa idan ya can daga baya ya tuba to ba za a ce shikenan a share laifin bane a za a ce ne to a rubuta laifin lada sai a rubuta laifin a matsayin lada saboda yayi istighfari daga wannan zunubin to ka kai can mutumin da ya bari munanan ayyukansa suka rinjayi kyawawan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda kyawawan ayyukansu suka rinjayi munanan ayyukansu ya zabi sa mu cikin zababbun bayinsa waɗanda yake shigar da su aljannansa da rahmansa zamu tsaya nan kila saboda tambayoyi idan akwai zamu bar ragowar lokacin domin su na'am afwan na'am wasu su koya na gane tambayoyin biyu ya ce tambaya na farko me yasa idan mutum me hukuncin mutum in yayi abu ba dan riya ba amma ya bayyana don wasu su gani ko sa koya su ma wani abu mai kyau ne innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa niyyar mutum shine abin da ake kallo a cikin riya ko rashin riya idan yayi shi yasa ake cewa duk ibadar da take Allah ya umurni da ita ta farilla ne to ana son bayyana ta amma duk abin da yake na nafila ne to wannan ana son koyewa amma in ka bayyana dan wasu su yi koyi da shi to abu mai kyau ne abu mai kyau ne na'am tambayan sa na biyu yace me yasa ake kiran Ibn Taymiyyah Shaykhul Islam watan shi kalman Shaykhul Islam a musulunci wani take ne wanda idan mutum ya kai wani mataki na ilimi wanda yake ana ganin cewa abin da ya sani a musulunci yafi abin da bai sani ba kuma ya kai mukamin imama a cikin fannonin ilimi mabambanta misali ya kai mukamin imama a fiqh ya kai mukamin imama a hadisi ya kai mukamin imama a qur'ani da ilmoman da ke tattare da alqur'ani ya kai mukamin imama a watan aqilmul aqida tauhidi da ilmoman da ke tattare da shi to sai a kira shi Shaykhul Islam saboda wannan ya kai ya zama sheikhin musulunci ya zama jagoran addini a ko ina ya sami kansa to wasu daga cikin malaman musulunci sun ga cewa Ibn Taymiyyah ya kai wannan matsayin suke kiran shi da wannan sunan wallahu alam an kira mutane da yawa da wannan sunan a cikin tarihi bal a daular Turkawa ma a Turk kafin Kamal Ataturk ya zo ya kori daular musulunci ta Turk duk mutumin da ya kai kimman ilimin musulunci to suna ba shi taken Shaykhul Islam wato ana gwada mutane in aka ga ka kai cikan ilimi matukan kurewa a ilimi shi ne za ka ga irin su Zakariya al-Ansari za a ce Shaykhul Islam Zakariya al-Ansari ko da gasunan dai da makamantansu da dama ana kiran su da Shaykhul Islam saboda sun kai matukan kurewa a ilimi wasu suna kamantawa da kamanda a ce ummahat iyayen littafan da ake dogara da su wajen fatuwa a musulunci da za a ce za a tattara su a kona in ka sa shi a daki wannan malamin zai iya ƙara rubuta maka su amma fa wannan mutane da yawa suna da awa isa zuwa wannan wajen amma kila ɗaya ne cikin 10,000 ya isa sai kalmar Sheikhul Islam ba karamar kalma bace da yawa kuma wasu na musu kallon haka amma a hakika tsakanin su da wajen akwai tafiya Allah ya taimake mu na'am na'am ban ji ba yayi aski yayi accident eh dole ne yayi azumi idan ba zai iya ba zai enta bawa kuma sai je nemi inda zai sami bawa ya enta kila ana samu wannan yana da cikin alkhairin musulunci shi musulunci da yazo bai ce daga yau ba sauran bawa ba din mai bayi ba nashi bane a'a hanyoyi ya ba masu bayin da za su yi ta yantar da su in kai kaza sai ka enta bawa in kai kaza sai ka enta bawa sai a wayi gari duk wanda ya saba ma Allah to yanda zai tuba ya enta bawa sai a wayi gari duk bayi an yantar da su na'am mutum ne ya mike ko ya zauna sai ya ambaci sunan wani to ya danganta idan ya ambata ne yana nufin wannan wanin zai masa taimako cikin mikewan ko zaman ba tare da taimakon Allah ba shine wannan zai taimake shi wannan shirka ne idan ya ambace shi ne saboda shi wannan masoyinsa ne to wannan ba shirka bane ya zo a hadisi ko da yake hadisan da magana a kansu a babin inganci kaya yana da rauni kwarai shine hadisin sayyidina Abdullah ibn Umar wata rana ba yi da lafiya ciwon kafansa haka tana kumbura sai aka ce ya faɗi wanda ya fi so sai ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to amma ɗaya hadisin ya inganta watan Hassan ne shine hadisin al'ummar musulmi lokacin da suka je hurubur ridda takensu wa Muhammada takensu kenan duk da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati lokacin da aka yi hurubur ridda amma haka suke duk in sun je za su fada ba mu abokan gaba sai su rika wa Muhammada kaman sai annabi Muhammadu haka wallahu alam to wallahu alam ya danganta da niyya idan suna mutun yana nufin cewa wannan ya masa wani abu da taimako ba taimakon Allah ba to wannan ridda ne wallahu alam na'am wa alaikum assalam na'am na'am ina ji na'am ban ji ba mutum ya ce astaghfirullah amma kaza ko irin kawai aikata sai ya ce to mu dai lan nuhajjira ala Allah wasi'an ba za mu tattara ma Allah abu mai fadi ba Allah ya ce in mutum ya tuba zai yafi amma dai kada a dauki tuba wajen Allah kayan wasa amma wani hadisi ya ce mutum ne yayi laifi hadisi ne ingantacce a sahihu muslim bawa yayi laifi sai ya ce astaghfirullah Allah ya ji dadin wannan istighfarin yace bawa na ya saba min amma ya san yana da Allah ubangiji mai yafewa wanda zai rike hannunsa shi yasa ya tuba ku shaida na ba ta yafe mu bawa na ya ƙara laifin ya ƙara cewa astaghfirullah Allah ya ƙara maimaita irin wannan cikin malawul ala ya ƙara astaghfirullah Allah ya ƙara maimaita yace kai to daga yanzu ma ku shaida na yafe mishi duk abin da zai aikata ma je ya aikata tunda dai ya san akwai ni mai yafewa to duk abin da zai yi to amma wannan ba su a dogara da shi a shantake a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala amma dai hadisi ne ingantacce kamar yadda nace ga yana a cikin sahihu muslim ma aznaba abdi wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi yadihi fashhadu anni qad ghafartu li 'abdi thumma aznaba wa qala astaghfirullah fa qala Allah aznaba 'abdi wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi yadihi fashhadu anni qad ghafartu li 'abdi thumma amila thalithata fa qala aznaba 'abdi wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bi yadihi fashhadu anni qad ghafartu li 'abdi falyaf'al 'abdi ma sha'a ko daga nan ba wuce ya samu masha'a ba shine mummuna aiki ba mutum ya aikata mummunan ta'asa kenan to anan Allah ya ce falif al-abdi masha'a amma ba ana nufin aje aikata bane ana nuna kawai tsananin fadin girman ramar ubangiji ne ba wannan duka ba suna nufin shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita sallah ya yawaita ibada duk lokacin da wani rahaman Allah ya karu gare sai ya yawaita ƙara neman kusanci da Allah aka ce kai da Allah duk ya yafe maka komai da komai yace afala akunu abdan shakuran ba zan zama bawa mai yawan godiya ba kaga kuma sayyidina Usman lokacin da yazo ya tajhizin jaishul usra ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mashi ima darra Usman ma amila badal yawm daga yau kam duk abin da Usman zai yi mare kyau ma inda zai yi ba zai cutar da shi ba amma wannan bai sa sayyidina Usman ya takaita cikin ibada ba sai ƙara ƙarawa ma yayi to wannan shine wajibin mu'mini na'am a'a mutum ne yake da ulcer ya zama dole sai ya ciyar zai iya ciyar da iyalinsa ba zai ciyar da iyalinsa ba duk wanda ya wajaba ka ciyar ba za ka ciyar da shi ba ba za ka ciyar da iyalinka ba ba za ka ciyar da mahaifinka ba ba za ka ciyar da ɗanka ba duk wanda ciyarwa yake wajibi ba za ka ciyar da shi ba amma idan ɗan ya girma ya fita daga wajibcin ciyarwa to za ka ciyar da shi in musaki ne za a iya ciyar da shi an fahimce ni in musaki ne zaka iya ciyar da shi in ya fita daga wajibcin ciyarwa amma shi uba da uwa ba za su taba fita daga wajibcin ciyarwa ba na'am yace ya faɗi salatu tasbih yace an karantar da mu cewa mutum idan yayi Allah zai yafe masa zunubansa koda wanda yayi da gangar ne ai yawancin zunubi dama da gangara ke in ka dace zunubi da gangar aka yi shi ai kuskure ba zunubi bane inna Allah tajawaza an ummatil khata ko wan nisyana wa mastukrihu alaihi da gangar ya tashi yaje ya tambele yaje ya sha giya misali ai da gangar dama yayi wannan ta suna zunuban da ake magana amma in ya dauka Coca-Cola ne sai da ya sha ji giya ne wannan ai da ma ya faffe ne an fahimce ni ka fahimta falillahi alhamd na'am to wanda ya ji kawai ya sanar da ni ya jiyar da ni da Allah nawa ne nisabin zakka to zakka nisabin shi gram a 21 carat gram 84 zuwa 85 ka fahimce ni domin duk gram 4.2 shine dinari 1 kuma dinari 20 shine nisabin zakka ina fatan ka gane dinari 20 shine nisabin zakka dinari 20 kuma zai kama gram 84 ko 85 an fahimta to ni kuma nawa ne gram ba zan iya faɗi ba domin kullun canzawa yake yi idan gram ɗaya naira 9,000 ne idan haka ne misali to kaga baka ce 9,984 shine nisabin zakka duk abin da ya baka amma ka fi amfani da gold din zai fi tabbatarwa kan amfani da kuɗi da naira saboda shi yana hawa yana sauka an fahimce ni da kyau alhamdulillah na'am na'am yawa to kuma daga wannan kuɗin afon kwarin ƙarasa amsa daga wannan dukiyar na mutum alagafta malam zai fitar da rubul ushri 2.5/100 na abin da yake da shi na'am wanda kwarai kwarai Allah ne masani shine wajibin bawa wannan gaskiya ne in kaga mutun ya aikata aikin alkhairi wajibin ka kyautata mashi zato ba ruwanka da zaka ce wani zai ce a wannan riya yake wannan kaza Allah shine masanin dalilin da yasa bawa yake aikin sa kuma wannan tsakanin bawa da Allah ne kuma riya tana boye ne a cikin zuciya saboda haka Allah ne yake ibtila'i shi kuma zuwa ga abin da ke cikin zuciya dan haka ba wajibin bawa bane ya bincika wannan shi dai ya kyautata masa mutun zato ya ce yana aikata alkhairi fi alahira kuma wannan Allah zai abin da ya so na na gane ya ce saboda nan abin da ake yi saboda neman albarka ne sai ce a iya cewa annabi na da albarka in manzo Allah ba da albarka akwai kuma albarka ai da ba albarka kuma da ba ta ita albarkar ne take neman ta zama manzo Allah na da ita an fahimce ni ai da ba take ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai a ba shakka ana neman albarkan sa wata neman tabarruki da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abu ne da dukkan sahabbai ga ainin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari ya fadi a babin tahnik wato wajen tahnikin sabe da yawun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wannan yana nuna za a iya neman albarkan wani abu na manzon Allah to kuma sannan sahabbai ma ba ga yanan ba hadisi a Bukhari da Muslim na sahabban manzon Allah Bilal da Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ko wannan su yana gaskata ko wanne suka ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yayi alula da rana ya kira su sannan ya ce to ku dauki wannan ruwan ku sha ragowar ruwan alulan da shi sallallahu alaihi wasallam ku shashafa kuma a jikinku sai da tuna Ummu Salama tana cikin daki tace ku rage magugunku ita ma ta sha ta shashafa kuma ga yanan nana Asma'u ta ga mana hadisi a Sahihu Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da wasu tufafi su kuma tufafin ya sun same shi saboda haka in mutum bai da lafiya sai su jika su sha ba mara lafiya ya sha nastashfi muna neman lafiya da wannan ruwan da ya taba tufafinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sayyidatuna Asma'u binti Abubakar ta faɗa mana wannan yana cikin kitabul libasi a Sahihu Muslim ko ga hadisi nan wancan na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda in yayi alola sai su rika kusan yaki akan ragowar ruwan alolan in yayi kaki suna cafewa suna shashafawa a jikin su hadisi a Sahihul Bukhari ko ga hadisin wannan ga suna Abdullahi ibn Salamin wanda yake cewa a zo mu je in nuna maka kidohin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa da shi sai su je su rika sa bakin su a daidai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa bakin sa saboda tabarrukin neman albarkan wajen da bakin manzo Allah ya shafa su ma nasu bakin ya shafa wannan kaman za a fadi sun fi dubu kaza ai Allah ya gane mu kuma duk ga sunan a cikin Bukhari da Muslim ma ba da nisa ba ko kadan Allah ya taimake mu na'am to ai yace wannan shine ake cewa salatul ibrahim ba ya ce Allahu barik ala muhammadin kama barakta ala ibrahim lafazi ne ba dole bane in ka ce Allahu barik ala muhammadin ba yana nufin cewa manzo Allah bai da shine kake roƙon masa ba bai nufin ko kadan ai in ka lura ai Allah wajen umurnin salati cewa inna Allahu wa malaikatahu yusalluna baka labari yayi yana yi sannan ya ce ka roke shi yayi ka kula sai dai baka labari yana yi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu ku yi masa salati in ka zo salatin mai kaje cewa Allah yi salati ba ya ga maka yana yi ko sai da ya ga maka yana yi sannan yace kai saboda haka dan ka ce Allahumma barik ba wai kana nufin wai bai da shi bane kana roƙon mashi daga Allah ya bashi a ibada kake yi kai Allah zai ba ladan in ka fada wancan tsakanin shi da manzo Allah tsakanin shi da manzo Allah ne in ka ce Allahumma barik ala Muhammadin kai ne Allah zai ma albarka ina fata an gane kai zaka sami ladan addu'a amma shi tsakanin manzo Allah da Allah sai Allah an gane ba wai dan ka ce Allahumma salli zai Allah a baka ji man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi bi ashran ba wanda yayi min salati 10 sai Allah ya mashi shine salatin sai Allah in ka dauki sallallahu alaihi yana nufin lada ne to Allah sai ya bashi lada 10 kaga ashe kansa yayi maki ko sai rashi Allah sai da ya ga maka yana yi sannan yace ka roka din kuma ma wannan game da manzo Allah sallallahu alaihi kuma kusan mafi yawan abubuwa na Allah haka ne da yawa daga muwaffaqai watan datattu daga bayin Allah subhanahu wa ta'ala baya barin su su bude baki su roki Allah wani abu face sai ya riga yayi abin ya riga ya kaddara abin lokacin da za su roki Allah yayi an fahimce ni kaman wajen yakin Badar ba har sayyidina Abubakar yana ga manzo Allah ya rasulullahi an riga an ci na tana kansa amma yana ta addu'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko na'am lokaci da yayi tafi na'am baituka da inganta ba wannan ta inganta ba na'am yi wajen mutane ya ce an ce mutumin da ya sata ya je haji hajjin sa yayi wannan matsala ce ta sabani mafi yawa sun tafi akan hajjin yayi yi na shari'a daban yi wajen Allah daban an fahimce ni yi a shari'ance a zahiri daban a wajen mutane mu ce shikenan aikin sa yayi watan ana kiran abin ijza'i ijza'i shi kuma wancan yi wajen Allah ana kiran shi kabuli kabuli karba shi kuma ijza'i watan inda mutum zai zo ya saci ruwa ya alula ya zo ya salla shin wannan sallan tayi ijza'in sa ba zai ƙara yin wata salla ba koko dole ya sake salla ko ya saci tufafi ko ya saci gida ya salla shin wannan sallan tayi ba zai sake ba ko dole ya sake to a ijza'i tayi amma a kabuli tayi ko bata yi ba wannan Allah ne masani amma dai Allah baya karban abu sai tsarkakeke an fahimce ni amma ijza'i shi wajen mutane ne abinda suke kunci da shi na zahiri an gane ni amma babu shakka Allah baya karban abinda ba tsarkakacce ba ga yayin ko mun gani a hadisi wanda kuma yana cikin dalilan da yasa ayyukan mutane da yawa za ga suna ta abu ba zahirin alaman kabuli a ciki saboda sun cika da haram sun ci haram sun sha haram sun wanka da haram sun sanya haram sannan kuma su zo su ce suna neman Allah ya karbi addu'an su ko ya karban masu abin su Allah subhanahu wa ta'ala baya karba sai tsarkakakke amma kuma wannan wajen Allah ne amma mu wajen mu mutane abinda muka ga zahirin shi an aiwatar da shi yanda ya wajaba za mu ce yayi Allah kuma shine mafi sani na ya sauke farali a zahiri amma wajen Allah ya sauke ko bai sauke ba Allahu alam na'am gaskiya ne to ayi hakuri lokacin sallah yayi sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.